إن هذا الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة. وبعد يوم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدعو مكسابة دام تجاو ذكرت من حديث يتكون اللتاف من البركة مقتصر صحيح البخاري عندك في سنة سنة سد سنة التجريد التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. Yau insha Allah ta'ala zamu tashi sabon babin da yake magana akan mallam yuzhir huznahu indal musiba, wanda musiba za ta same shi amma sai ya cije ya daure, ba zai nuna wani abu ya faru ba, wato ba zai kururuwa ba, ba zai nuna raiki ba, amma kuma matsala ta faru amma kuma ba zai abin nan nuna raiki ba, zai daure ya cije. Hakan ya halatta a addinin musulunci ko bai halatta ba? Hadisin mu na farko a wannan babi shine hadisin Anas dan Maliki, Allah madaukakin sarki ya tada shi, yake cewa mata ibn li abi talhata wa abu talhata kharijun, dan gidan abu talha ya rasu. Abu talha yana da da dan, bashi da lafiya sai fita, to sai dan ya mutu, wa huwa kharij, yana can waje kenan ko. Falamma ra'at imra'atuhu, lokacin da matarsa ta ga annahu qad mat, shawan tabbas yaron ya mutu, danta ne fa, hayyat shay'an wa nahathu fi janibil bayt, shine sai ta gyara wani abu, ma'ana ta gyara kanta kenan, irin gyarawa da ya kamata ce mace ta shirya kanta. Sai ta ɗauki yaron sai ta kai can gefen gida, sai ta ajiye shi a wani angle, shi ne ma'ana wani hathu fi janibil bayt, ko gefen ɗakin, ta ture shi ta kai shi wani angle a cikin ɗakin. Falan ma ja abu talhata, lokacin da abu talhata ya dawo, ƙala, sai yake cewa kaifal gulamu, yaya yaron, me ya faru da shi, ya jikin yaron, ma'ana kenan kamar mu Hausa ne sai ya jikin yaron, su kuma sai su ce kaifal gulam. Qala, sai ta ce kada hada at nafsuhu, hakika ransa ta nutsu yanzu kan, da yana ta fama, yana ta kuwa, yana ta shambe shambe, yana mai, to yanzu ya nutsu, hada at nafsuhu, wa arju an yakuna kadistaraha, fatan da nake Allah sa ya samu nutsuwa kenan, kuma wani abin da ta faɗa kenan. To yanzu kaga kamanta masa hikima kenan ko, ko tauriya ne za a ce? Yawwa, yawwa, ta masa tauriya kenan ko. Yawwa, ta ce ta jikinsa ya nutsu, ma'ana baya motsi, in an ce sakana ko hada'a, yanzu baya la ya taharra kenan, baya motsi, kuma haka dinne tunda ya mutu ka jikinsa gaba daya ya nutsu, amma shi ya tsammanin cewa lafiya ne. Ta ce yanzu ina fata gadis taraha, ina fata yanzu ya riga ya samu hutu. Hutun da take nufi shine na lahira, abinda zai kai Abu Talha kuma hutun duniya, tunda yayi bacci yanzu ya samu hutu, wancan sukuni din kuma yanzu ya samu lafiya. Ita ko tana nufin wato kenan ya riga ya mutu. To da ka kaga ta yi amfani da kalmomi guda biyu, istibala majaziyan, dan haka babata sai Abu Talha ya wayi gari, bai san cewa ɗansa ya mutu ba sai daga baya. Falamma asbaha iktasala, yayin da gari ya waye, asuba ta yi, sai ya wanka, kinaya ne na cewa sai ya wankan janaba. Idan wankan janaba ne kuma kenan kaga ya sadu da iyalin nasa, ita ne ba ta nuna komai ba, matsala ta faru amma ba ta nuna damuwa ba. Falamma arada an yakruja, lokacin da ya nufin zai fita masallaci ya je ya sallan asuba, a'lamathu annahu qad mata, a lokacin sai ta sallar shi, tunto danka fa Allah ya masa rasuwa, Allah ya masa rasuwa kenan. Yanzu abin da take nufi shine ya je masallaci ya faɗa ko, saboda jama'a su masa sallah, shikenan. Fa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam thumma akbarahu, Abu Talha ya zo masallaci ya salla tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sallar asuba kenan. Sannan sai ba an ga annabi sallallahu alaihi wasallam, kaji abin da ya faru, ni ma bani labari sai yanzu nan. Akbarahu bima kana, ya bashi labarin duk abin da ya faru min huma daga su tsakanin su su biyun kenan shi Abu Talha da matar tasa ya ga masu gashi har kaza 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 fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah Allah ta'ala an yubarika lakuma la Allah Allah madaukakin sarki ya muku albarka a cikin wannan dare filalet kuma a cikin daren nan na kuma anan wannan la Allah addu'a ce yauwa taraji ne ko tamanni ne la Allah taraji ne ko tamanni tamanni ne to yana buri amma burin anan shine tamannin du'a yana buri ne amma kuma addu'a yake kaman zaka ce Allahumma ighfirli kaga ighfirli amri ne amma ba za ce fi'il amrin ba sai a ce fi'il du'a tunda da Allah kake magana baka iya umurnin Allah baka bai ba Allah umurni amma ka ce Allah ka mun gafara kuma kana ba da umurni amma addu'a ne kake yi to haka tabbani ne anan amma mai addu'a ne yake ma'ana ina fata Allah madaukakin sarki ya arzuta ku wato ke dai muku albarka a cikin wannan daren naku qala rajulun min al-ansari wani mutum a cikin mutanen Madina sai yake cewa fara'aitu lahu tis'ata auladin sai naga ƴaƴaye maza zurguda tara a gare shi shiwa shi dan da aka samu cikin wannan daren da aka yi wannan hakurin kulluhum qara'a al-qur'ana dukkan su kowanne mahaddacin alqur'ani kowanne makarancin wato kenan alqur'ani yanzu mahalli shahid an shine wa Abu Talha ko Ummi Talha Ummi Talha ko matsala ta faru sai ta mai da abun ga ubangiji bai hana ta yin komai da komai tunda ai ko ta yi kuka ko ta yi bakin ciki ko wannan duba zai dube da wannan kaddarwa yaro da ya tafi zai dawo yanzu wacce matan da muka karanta ta je kabari tana ta kuka har annabi sallallahu alaihi wasallam zai magana tace masa ilaika anni dan ya dawo ne bai dawo ba da aka ce mata innamas sabaru inda sadamatil ula hakuri a karo na farko wannan batar wannan bayar Allah a karo na farko ta daure bata ma nuna ba ta barwa Allah madaukakin sarki kayan sai da dauka da haka Allah sai arzuta ta da wani dan a cikin wannan dan kuma yasa albarka a cikin zuriyarta yanzu ƴaƴan da take da shi jikokin da take da shi guda tara dukkan su hafizan alqur'ani la'alla su ma ƴaƴan su haka ne la'alla zuriyar ku can din zai ta tafi haka 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 saboda wani lokaci zaka ga gidan addini haka yake mai sutur in kai kokari ka tsaya da addini sai zama gidanka sai addini ya tabi ya tabi ya tabi ya tabi ya tabi ya tabi har illa masha Allah to da kake nan yanzu na nuna mace in mutum ya irin wannan Allah zai iya arzuta zai iya bashi sakamako take Ummi wani ne Talha ta yi hakuri kuma Allah madaukakin sarki ya mayar mata dangi alkhairi kuma take ina muke sai babu kaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam babin da yake magana kwadin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna bika lamahzununa lalle muna bakin ciki dangane da lamarinka ya halatta idan mutum ta musiba ta same shi ya nuna cewa yayi bakin ciki da wannan abin da ya faru da shi wallahi na yi bakin cikin abu kaza da ya faru da ni ko da wani na matsala na musiba ya halatta a faɗi hakan nan hadisin da yake wannan babin shine hadisin da aka rawaito har yanzu daga Anas dan Maliki Allah ya dace shi yake cewa da kallama annabi sallallahu alaihi wasallam ala abi saifi sai ala abu ala wani ne abi saifi al-qaini ce mun shiga da ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun shigar ma wani mutum da ake ce masa abu saifi al-qaini abu saifi ina ce qainu da asalin kalmar ana nufi mata ne wanda suke waka a zamanin jahiliya lokacin da babu kasar sai a kawo mata masu kuɗi su kawo mata su ajiye su kafa kujeru da mata su zai musu waka suna rawa a gaban su kafin aka samu bidiyo ana kallo aka kawo recorder kana jin murya da can haka practical ake amma kaimu anan yana nufin wato kenan shi kenan ya sace shi da yake abin ne me yake kiransa haddad mai kira makeri wa kana zira li ibrahima ya kasance kuma wato kenan an shayar da shi abokin sharuwa ne na ibrahim wa ibrahim Ibrahim al-Mu'azzam dan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam fa akaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahima fa qabbalahu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dauki Ibrahima dan nasa kenan fa qabbalahu sai ya sumbace shi wa shammahu ya shinshine shi summa dakhalna alaihi ba'da zalika wa Ibrahim yajudu binasi sannan bayan wani lokaci kuma mun taba shigowa sai muka samu Ibrahim din yana fama da kansa mana Ibrahim ba lafiya kenan ko wada al-anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tazrifan idan yamma zan Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu sai suka dinga zuba da hawaye kenan ya bada scenario guda biyu scenario na farko sai su lafiyar sakalau uba ya dauki dan sa yana sumbanta sai yana masa wasa wannan sai ba da second scenario kuma shine sun zo sun same shi lokacin Ibrahim din ba shi da lafiya don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam idaniyansa suna zubar da hawaye fa qala lahu Abdurrahman bin Auf sai Abdurrahman bin Auf sai yace masa wa anta ya rasulullahi har kai ma ya manzo Allah ma'ana har kai ma zakai kuka a cikin irin wannan yanayi alhalimu ma ba mu yi ba fa qala sai yake cewa ya ibn Auf ya kai Abdurrahman da Auf innaha rahmatun wannan tausayi ne rahama ne yau kaga mutum a cikin halin kakaninka ya zaka tausaya masa na ga yaron yana fama da rashin lafiya tausayi ne yasa hawaye zuwa idona summa adba'aha bi ukra sai wani zubin hawaye kuma ya sake kwararowa daban kuma bayan nada fa qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal aina tadma'u lalle idaniya za ta iya zubar da hawaye mun aishi ga cikin halin kakani kai wal qalba yahzan zuciya kuma za ta iya bakin ciki za ta iya bakin ciki amma duk da haka fa muna da ka'ida guda daya wala naqulu illa ma yurdi rabbana ma za mu faɗi magana ba face wadda za ta yardar da ubangijinmu ba za mu faɗa yawa damuwarmu da baƙin cikinmu da kukan da muke yi ba zai sa kuma faɗi magana wadda take ta saba wa shari'a ba kenan kaga mu kazarmu ba ta kai sai da zakara to saboda haka kenan kamar yana ba da yardstick kowane condition mumini zai iya shiga kowane irin yanayi zai iya shiga kowane irin hali amma kuma za a iya ganin kowace irin damuwa a gare shi amma kar bakinsa ya furta face abin da yake alkhairi wa inna li firaqika ya ibrahima la ibrahimu la mahzununa lalle mu inji Annabi sallallahu alaihi wasallam muna bakin cikin rabuwa da kai ya Ibrahim muna bakin cikin rabuwa da kai saboda ka samu da ilimi ya fara tashi ya fara kaiwa inda kake tsammanin zai zama karansa zai kai sulle har ma ya gaba ya zama bayan ka tafi ya zama abin kuma sai ya kwanta kaddula akwai wato kinan takeici ba kowa yake jaraba su da irin wannan ba ya zama baka da dana miji kuma hankali sai zama ya kwanta amma haka aka jira Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka kica muna bakin cikin rabuwa da kai ya Ibrahim to da haka kenan yanzu ba laifi idan musiba ta samu mutum zai iya fadan ta amma fada wanda ba za ta fitar da mutum a da'irar tauhidi ba fada wanda ba za ta sa mutum kuma ya fadi wani fukar magana ko furuci wanda zai fitar da shi a cikin wato kenan tauhidi ba babul bukai indal maridi babun da yake magana akan halaccin kuka a gaban mara lafiya yana zo gaban mara lafiya za a iya yin kuka ko ba za a iya yin kuka ba hadisi na farko daga Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki ya yarda da su yake cewa ishtaka Sa'ad bin Ubada shakwan lahu Sa'ad bin Ubada yayi wani rashin lafiya irin nasa rashin lafiya din fatahu nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo masa dama muka ce shine shugaban Khazraj ko kabilan Khazraj na Madina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo masa ma Abdurrahman bin Auf tare da Abdurrahman bin Auf kamar yadda suka je gurin Ibrahim a lokacin da bai da lafiya tare da Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad bin Abi Waqqas sannan sun zo kuma da Sa'ad bin Abi Waqqas har yanzu wa Abdullah bin Mas'ud da Abdullah dan Mas'ud ya laita ni kuntuma fa afuza fawzan azima falamma da kala alaihi lokacin da ya shiga masa fa wajadahu fi ghashiyati ahlihi sai same shi wato kenan iyalansa duk sun lullube shi duk an yi ca a kansa saboda rashin lafiyan ya yi tsanani kaga irin wannan kamar mutane sun tarar kamar za su iya kwato maka da ran in ran ne ma zai fice ko za su iya baka lafiyar in ma menene fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kada kada ai ya riga ya cika Sa'd bin Abi Waqqas kenan ko yace ya riga ya cika qalu sai suka ce ya rasulullahi qalu la ya rasulullahi suka ce a ya rasulullahi bai cika ba tukunna kenan wato kenan kafkaza da ya fada musu tambaya yi kafkaza hakika ya cika sai suka ce la ya rasulullahi a bai cika ba tukunna bai cika ba yana dare fa baka annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuka sai hawaye ya zubo masa a idonsa wallan mara alqaumu buka annabi sallallahu alaihi wasallam bakau da mutane suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuka da hawaye su ma kawai sai kowa kuka sai kama shi kowa sai kuka sai tausayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jiye masa sai kama kowa to daga yanzu waye zai control kenan waye zai hana kuka a wannan lokacin wai idza kana ya rabbi dari bidurfi dari bungo fa shi mata al dari arrakas idan mai gida da ko gangana buga yan gida mai zasu yi to a nan zasu alaci ya kawata ya hana su kuka ko shi ya mashi da kuka to zai mai zasu yi su masu kuka ba idza kana rabbi dari bidurfi dari bungo fa shi mata al dari arrakas saboda sai babako sai su masu kai kafa gada sai yake cewa ala tusmaun ku saurare ni mana ba kwa saurare ni ba ma'ana ta ya shi yanzu shi ya hakuri dole tunda yanzu ya zama laruri dole shi ya tsaye da nasu to ya tsayar kuma yana neman attention din mutane kuma yanzu kuma shi ne yake neman kakkalo attention din ala tusmaun ba za ku saurare ni ba ne to yana kokarin ya saukar da su kenan sai ce masa inna allaha la yu'azzibu bi dami'il aini tabbas allah madaukakin sarki idan aka maka mutuwa ko aka samu wata musiba ta same ka Allah baya azabtar da mutun dan yayi kwararar da hawaye a idon sa da sunan kuka wala bi huzunil qalbi baya azabtarwa saboda zuciyar mutun bata ji dadi ba mutun ya rabu da mahaifinsa ko ya rabu da dansa ko mamansa ko kuma wani na kusa da shi ko mai gidansa ko kani kowa zuciya ta damu wannan bakin cikin Allah baya azabtar da mutane akan wannan walakin azibu bi hadha amma fa Allah yana azabtar da mutane a dalilin wannan mai riwaya sai ce wa ashara ila lisanihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam harshensa wannan Allah madaukakin sarki zai azabtar da mutane a dalilin sa aw yarham ko kuma ya jikai ko ya jikai idan kaga waccan baiwar Allah da harshe ta yi amfani ta kwantar da hankalin mai gidanta ko har Allah madaukakin sarki ya taimaka mata ta samu wannan albarkar da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da zuriya ɗaya baya bi bayanta yawwa sannan wani kuma da bakinsa zai faɗa abinda zai Allah madaukakin sarki zai ja masa zai jawa kansa la'anar Allah madaukakin sarki wa innal mayyita yu'azzibu bi bika'i ahlihi alaihi lalle mamaci ana masa azaba idan iyalinsa suka yi masa kuka iyalinsa suka yi masa kuka yanzu za mu hada da wannan da waccan na baya fa me kenan eh wa innal mayita yu'azzabu ana yi masa azaba bi bukai ahli alaihi a dalilin kukan mutanansa wato kenan a gare shi mutanansa su masa kuka kenan idan shi ya sa aka kukan ko shi ya waranta condition din da wato kenan zai sa ai kukan Allah madaukakin sarki zai iya sa wannan kukan nasa ya zama masa wato kenan matsala a bai mai bayani wannan ko ta masha Allah babu ma yunha anin nauhi babin abinda ake hani akan sa na kuka irin kukan da muke magana yanzu wanda yake sa ya azaba a mutun kenan wal buka da kuma kuka wanda yake mai dan sauki sauki wazajar an zalika da kuma wato kenan tsawatarwa akan wannan hadisin Ummu Atiya Allah madaukaki take daidai ta take cewa akaza alaina nabiyyu sallallahu alaihi wasallama indal bai'ati manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rike alkawari a gare mu akaza alaina ma'ana al'ahada annabi sallallahu alaihi wasallama ya rike alkawari a gurin mu a lokacin da zamu masa mubaya ai mata maza su yi masa mubaya ko yawa idza ja'akum muhajiratun ko eh yubayina ka ko Allah ya shirki na billahi shay'an wala yazinina wala yasrikna ko wala yasrikna wala yazinina wala yatina ala dahunna wala yatina bi butani yaftarina hu baina aydihim wa arjulihinna wala yasinaka bi ma'rufin wa bayyuhunna Allah ay fa bayyuhunna ko sai ka karbi bayan su mun sun zo za su maka mu to mata ma suna kawa chaffa aiki kiya shine su swearing allegiance sun mika wuya sun bi shine ana to lokacin da zamu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam chaffa shine sai mai yi mana alƙawari daga ciki sai ya ce Allah na Nuha mu wasa mu bai a cewa in an yi mutuwa ba za mu yi kuka na kururuwa ba mu mata saboda dama a gurin mu aka mu mata aka fi samun wannan abu amma wa fad minna imra'atun ghayra kamsi niswatin amma abin mamaki mun yi annabi sallallahu alaihi wasallam mubai'a ko da cewa ba za mu da abubuwa da yawa amma ɗaya daga ciki tace ba za mu kukan kururuwa ba in ai mutuwa amma gayar mu guda babu wanda suka cika wannan alkawarin sai dai mata guda biyar na farkon su akwai ummu sulaimin ko wanda sayyidina wani ce ummu sulaimin a haku biha a haku bihi minna wa ummul ala akwai ummul ala ita ma ta cika wannan alkawarin wa ibnatu abi sabra akwai wata mace da ake kiranta ibnatu abi sabra ita ma wato kenan ta cika wannan ita kuma ita ce matar mu'azu dan jabal aka ga ta samu ta ita gurin training ko to daga tana take wanda suka dare umra'ataini akwai wasu mata guda biyu ma wannan ni ban faɗi sunan su ba aunata abi sabrata ko kuma yar abi sabrata wa umra'atu mu'az da kuma matan wato kenan mu'az bin jabal kenan yanzu anan akwai shakka ne mai riwaya cewa imra'atu abi sabran ita ce matar mu'az bin jabal ko kuma ita daban wata mace ce matar abu mu'az dan jabal din wa imra'atun ukra da wata mace kuma wato kenan daban wanda ba an bace sunan su ba kenan dai yana abu na farko shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin niyaha kuka na kururuwa ko musamman ma a mata saboda tsananin karfin sa da mata suka zo mu bai a sai ya sashi daga cikin sharuɗan saboda kuma tsananin karfin sa a wancan zamanin da yanda mata suke trainin da suke tafo da shi a cikin jahiliya suka shigo da shi cikin musulunci duk da musulunci yana tattarewa yana kakkangewa yana tattarewa yana kakkangewa sun kasa cika wannan alkawarin ba za ta ankara ba in an yi mata mutuwa sai ka ji tana ta kuka tana ihu sai ji a tuke kin mai ta mubai'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai kuma ta kame amma dai ta yi amma waɗannan da aka kirga guda biyar su ne wato kenan ba su yi ba mun fahimci wannan yawa saboda haka wannan kukan da ake magana a kansa yana daga cikin abin da wato kenan aka yi hani a kansa babu haka ne mata ya kudu idza kama lijanazati babu da ke magana akan yaushe ne ne ya kudu mutum zai zauna idan ya tashi wato kenan dan janaiza akwai abin da ke cewa in janaiza ta zo za ta wuce kana zaune sai ka tashi ko saboda girmama to for how long zaka tsaya ci gaba da tsayawa in janaizan ta zo ta wuce minti daya minti biyu minti goma Allahu ta'ala ala shi ne ma'anar wannan barin babu shi ne abinda zai karanta da mu ruwaya daga Amir ibn Rabi'a Allah maɗaukakin sarki da shi yake cewa ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa izara'a ahadukum janazatan in ɗayan ku ya ga an tafo da jana'iza fa illam yakum mashiyan idan har ba zai tattaka ya bi ta ba ma'aha tare da ita ko baya tare da ita falyakum tuwitashi ya saya hatta mi yukallifaha har sai ya bata baya au tukallifahu ko ita ta bashi baya au tudaa ko kuma aje a ajiye ta min qabli an tukallifahu kafin wato kenan ta zama ta juya masa baya din kenan kenan an azo wucewa in zaka bi su fata go sai ka tashi sai ka shiga tai ka wannan ka shiga cikin layi in ba zaka bi su ba sai ka tashi ka tsaya a wuce da ita ta baka baya ko kuma kai kai haka ka tafi haka ka bata baya ko kuma in a kusa ne kana tsaye dai har aje a ajiye ta to in ajiye ta kuma shikenan wato kenan shi ma daidai yake da wato kenan ta baka baya kenan kaga da sun zo sun gayar in sun wuce shikenan magana ta mutu sai ku zaman ku sai ku zaman ku amma menene hikimar a tashin girmamawa yana daga ciki sai mai kuma yi tunani na? Sunna kenan ko? To sai mai kuma amma abinda muke so mu gano shi ne shi yayi ya ce mu mami me hikimar me yasa ya ce bai wannan sunna me yasa aka kawo wannan sunna din me fa'idar ta mu yanzu in mun yi ta shi kenan mun kawo mun yi sunna mun koyi da shi amma la'alla shi akwai abin da yake hange mana me ko yawa ɗaya daga cikin abubuwan shi ne yana so ya cusa mu zuciyarmu tunanin mamaci da mutuwa ko yawa idan an kawo gawa idan kawai irin na yanzu ne kawai ta wuce shi kenan mutum ya ci gaba da mayanin dinsa ya she amma daga hango ta ka tashi a tsaye kana tsaye kikyam har ta zo ta wuce yanzu daga wani lokacin baka da tunani face tunanin lahira to da wannan abun ake so kullum ya zama yana zama mantin a cikin sa wannan da cikin dalilan da yasa Malam Nasiruddin Albani a cikin Kitabul Janaza ya ja ya tsaya hakikam cewa ba daidai bane in mutum ya mutu a sa shi a mota a kai shi makabarta a bi shi ko min nisan gurin yanzu misali a ce mutum ya mutu a fadan Kano ko ina makabartar take ka kafin ka je in mata can gaba da sani mai nage zaka je ka dandolo tun daga nan zaka tafi har dandolo ce to a rike ta ana tafiya da ita har dandolo so da kafin a isa wa'azin da za a yi ma mutane wannan ya ganta ya tashi ya tsaya wannan ya ganta ya tashi ya tsaya wannan duk mutane da yawa za su dawo taitayin su na wani lokaci amma ya kasa ta mota fa fir'an wuce shikenan magana ta mutu ba dauki wa'azin da ya kamata a dauka mutane kuma suna ci gaba da harkar su da halaniyar su na duniya ko yawa so da haka wannan abin ana son a create wannan feeling din a cikin zuciyar mutum shi yasa ake ce mutane su tashi wallahi ta'ala a'lam na wannan sunna din ya ganta fa su sa tabbaka sosai a ina abu da sukun ko
idan lokacin
da jana'iza
wallahi da ga sunna take
suna tashi suna tsaya to sun samu karantarwa malaman su sun nusar da su akai su kuma sun karba suna dabbakawa sun zuka ga aiki ya kama muke nan ko a garin nan muna yi haka to yanzu zai sanar da mutane la'akari a kansa to bari mu tafi la'alla za mu samu hadisin a gaba idan ba mu same shi ba kuma yanzu wannan muka samu agare yanzu wannan muka samu kuma ma ba mu samu ba agare tunda babin ya kage ko wa akwai hadisi da yawa shi ne Abi Huraira radiyallahu anhu annahu akadha to annahu akadha biyadi marwan Abu Huraira ya kama hannun Marwan wahuma fi janazatin suna cikin janaza janaiza gaba daya fajalasa qabla an tuda sai an kawo jana'izan sai suka zauna su su biyan kafin ma a ajiye ta faja'a abu sa'idin sai abu sa'idi al-kudri Allah madaukakin sarki ya tada shi sai ya zo fa akhadha bi yadi marwana fa qala sai ya kama hannun marwan sai ya ce masa qum tashi fa wallahi laqad alima hadha anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam naha an zalika na rantsa da Allah shi wannan Abu Hurairah da kuke tare da shi ya san Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana akan wannan la ila Allah kai baka sani ba dan haka kai din naka ma hannunka na ce ka tashi fa qala Abu Hurairah sai Abu Hurairah sai yace sadaqa ya faɗi gaskiya wannan mutumi ya faɗi gaskiya to kaga wannan mafi ya karfa mana guya wallahi ya karfa mana guya kaga yan sahabbai guda uku ko ga Marwan bin Hakam shi kuma a matsayin sa name a matsayin sa name khalifa shi ne khalifa ai ko yawa daga wannan Yazid bin Muawiya ko wanda da ya mutu kam ai ina jin sai Marwan bin Hakam shi ne sai ya zama khalifa haka ne kuma shi ne ake kiransa oban khalifofi ko yawa mai daliya yana cewa waqadat banil marwana ba'du ila rida fagada ahadith as-samir as-sahadi mutuwa ta je ta samu ƴaƴan marwan saboda sun yi mulki dan sa Abdulmalik yayi waye sunansa ɗaya haka dai ƴaƴan su suka yi ta mulki har zuwa Umar bin Abdulaziz to shi yana khalifa aka je abinna Abu Hurairah kuma suna tafi tare so a matsayinsa na sarki yana zuwa sai ya zauna shi kuma sai ya zauna girmamawa gare shi shi kuwa wannan Abu Sa'id al-Khudri ko yawa sai ya kama hannunsa ya ce tashi khalifan fa tashi shi wannan din da kuke tare shi ya san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sai Abu Hurairah ya ce eh ko tabbas hakan din ne tabbas hakan ne gashi kuma ko gashi yaushe ne Abu Hurairah ya rasu ne wa da ga mana shekara ta nawa Marwan din ko Abu Hurairah shekara 60 bayan hijira bayan hijira shekara don mu dauke shi a haka bayan hijira shekara 10 aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya haka ne khalifancin sayyidina Abubakar shekara 4 a shekara 2 Umar 12 kasara 14 ko Usman 8 na kira e hira na Abubakar 2 Umar 12 14 Usman 8 Ali nawa 6 kika da na 28 to Umar 14 ne kenan Umar 14 ne kenan
hadda watannin da sayyidina Ali ya ci gaba shekara 41
hadda me
41 ne hadda watannin wata 6 da
su kan kula fa'ura cikin shekara 30 ne ai annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 10 da watanni shine shekara nawa eh 40 ko to yanzu akwai saura shekara 20 haka ne eh tunda 60 kace yawa a Muawiya bin Abi Sufyan tukun Muawiya bin Abi Sufyan yayi wajen 10
bayan
sayyidina Ali Hasan yayi wata 6 Yazid Muawiya yayi wajen 10 12 shi ma ko sama da haka eh bayan sa sai Yazid bayan Yazid kuma sai shi Marwan bin Hakam zai iya samu sa okay eh Muawiya ne biyo eh amma duk wannan period din su duration din su dan kadan ne shi dai Marwan bin Hakam din ma shi bai fi ma bai shekara ba kata kata bai shekara ba wanda ya dogon mulki dan sa ne Abdul Malik eh Abdul Malik shi ne ya samu tsawon lokaci sai kuma shi kuma nasa dan sa wanda Walid sai Walid shi ma ya samu tsawon lokaci tun sanan Umar eh kama to ala ya halin dai la Allah zai iya samu Abu Hurairah zai iya samu sa to mu je babu man kama lezanazatin yahudiyin babin hukunci wanda ya tashi saboda jana'izar wato kinan bai yahudi an zo wucewa daga wan bai yahudi sai ya tashi ya halatta bai yahudi ba musulmi ba Jabir dan Abdullahi Allah madaukakin sarki da yake cewa marra bina janazat fa qama la annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qulna wa qumna janaiza ta zo za ta wuce ta gurin mu muna zauni sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi a tsaye mu ma sai chak sai muka tashi ko ci dak ne ake cewa fa qulna sai muka ce ya rasulullahi inna ha janazat yahudiyya ya rasulullahi wannan fa janaiza ta bai yahude ne kala sai yake cewa idza ra'aytumul janazata faqumu kawai ku ga janaza ku tashi eh tashi yanzu ba yahudancin sa ko nasaranancin sa ke ana kiri ne ba wa'azin da za ku samu cewa to ga wani fagawa ne yayi yayin sa ya gama ko alheri ko sharri du abin da ya tsaya a duniya ko ya alheri a duniya ya kare yau gashi a gaban Allah an dukunku ne shi za a ji abin da shi wannan wa'azin ai kuwa musulmi ma za a samu mai matsala ko yawa sau da aka yi kenan wannan abu shi ne sau da aka yi ce musu in kun ga jana'iza ku dai ku tashi yawa wannan zai tunatar da ku wato kenan kabari zai tunatar da ku mutuwa Allah mu saka samun kari babu hamlar rijalin janazata dunan nisa babin da yake magana cewa idan mutum ya mutu maza ne za su dauke shi su kai shi kabari ba mata ba hadisin ciki shine hadisi a bisa al-Kudri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza wudi'at al-janazatu wahtamala ar-rijalu ala anaqihim idan aka zo aka ajiye jana'iza sai aka yi mata sallah bayan an yi sallah sai mazaje suka dauke ta akan kafadunsu za su tafi da ita makabarta fa in kana salihatun idan ta kasance salihar gawa ne kala sai ta ce qaddimuni ku yi maza ku kai ni wa in kana ghayra salihah amma in ba salihah bace kuma fa kala sai ta ce ya wailaha ya kaitonta aina yazhabu biha yanzu yau kuma ina za su tafi da ita ina za su kai ta yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insana komai zai ji sautin ta lokacin da take wannan nadama din amma banda dan adam walau sami'ahu da dan adam ya kuskure je lasaiqa da ya fadi wato kenan shi ma ya mutu a wannan lokacin da zai fadi ya mutu inda dan adam zai ji saboda ai wato kenan zai ji reality ne zai samu ainihin wato kenan hakule yake ne ko amma kuma Allah madaukakin sarki ya kaddara komai yana ji wasu malamai suna cewa komai yana dare duk abin da ka gani a duniyar nan yana dare tunda rayuwa shine akwai wani abin da Allah madaukakin sarki ya dora wa abin yayi ma da mai yana yi yana dare idan aikin da aka halice shi domin sa ya kasa yin sa ya daina yin sa shi gani sace ya mutu yanzu globe din sai ce wannan globe yana dare haka muke faɗa Hausance in ya mutu an hajje idan ya haska guri yanzu idan zaran ya daina haska kawa sai ce ya mutu in gida ne sai ce yana dare da zaran gidan ya rushe sai ce gidan ya mutu ko dutse matsan za a yi amfani da shi irin abin da ake bukata yana dare in ya daina amfanin sa ya mutu haka ne to ga ni saboda haka yake cewa komai zai ji yasma'u sauta kulli shay komai zai ji sautin sa annabi dauda alayhi salatu wassalam ya kasance yana tasbihi wa zakarna ma dauda jibala yusabbihuna wa tayr ko dumun sa addu'a sun suna tasbihi tare an tare da annabi dauda dutse yana tasbihi tare da annabi dauda tsuntsaye ma kuma suna tsuntsaye da mamun sun suna dare wannan baba amma ga dutse yana tasbihi ko yawa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihu komai yana tasbihi kenan komai yana da ransa kuma zai zama iyaka lokacin da aka riga aka kaddara masa don haka yanzu ba abin mamaki bane a ce komai yana jin sautin gawa in tana cewa ya wailaha ya wailaha ya wailaha ya kaitanta ina za ku kaita a ce komai ya ji da irin nasu jin Allah madaukakin sarki yake jiyar da su amma dan adam ba zai ji ba saboda ai akwai abin da shamaki da Allah ya sa tsakaninsa da jin saboda jarabawa da aka dora dan adam a kansa an ba shi dama free will in ya ga dama in ma shakiran ko in ma kafuran illa iyaka dai an nuna masa ka mai kyau ga abu mamuna ba za a tirsa sa shi dole sai ya bi ba so ake ya shiga wuta a sarransa ko ya shiga aljanna a sarransa to shi yasa shi ba zai ji ba babu sur'ati bil janaza babu da yake magana in an dauko janaza ayi gaggawa ayi gaggawa to wala za mu shiga gonar kufa wala ba asibiti ko zai ku ci a daga ta go eh eh da mu mutun da ya dana shire shire shikene eh mu mutun ya dana shire shire a gurin mu kawai ya ciga ko kuma zai ku ci wai sai a tsaya tukunna yake da shi wadda dai ai confirmi ne a tabbatar da mutuwar ta za za ta bada shi eh ko ta mune wannan jin gaba eh okay to shi kenan zai ma tare kenan eh na
wannan magana da ake ji na gawa
eh
har na salihan na ji ko kuma na
a'a ba na salihan ba mai cewa ya kai tuna inna salihan ba zai mutu ba haka ce wala sami'a hal insan lasaiqa in dan adam yaji zai suma inna salihan yana cewa maza maza ku kai na dadi zai ji zai samu confirmation cewa shi ma yana kan hanyar gaskiya yawa amma na mai cewa ya kai tonta ne yawa in ya ji to yanzu ya san azaba ne wallahi ta'ala a'lam surat al-bil janazati ko annabi hurara radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazati annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku jama'a ku gaggawa ku kai janaiza jama'a malama asibiti suka ce an tabbata ta mutu fa in taku salihatu domin abin da saka ce ku gaggawa ku kai ta idan har ita janaizar saliha ce mana mutum yar kirki ne Allah ka samu cikin mutanen kirki fa kayun tuqaddimuna ilayhi to ai alkhairi za ku kai ta ya alkhairi za ku kai ta babu matsala bane dan haka ku maza maza ku kai ta ta fara samun wato kenan sakamakon bin Allah da tai da kuma alherin da ake samu ranar lahira wa in taku siwa zalik idan kuma aka san wannan ne ma'anan wannan shine idan jana'izar ba saliha bace fa sharrun tad'unaha arriqabikum to sharri ne za ku sauke akan ku idan kun dauko gawa wadda ba ta salihin mutum ba to ai sharri kuka dauko akan ku yanzu ku din matsala ne kuke rike da ita ku maza maza ku kai ku aje ku maza maza sai ku kalke ku aje ku ma sai ku huta kenan ko saboda kai zaka ga gaggawar da ake yi maslaha gube da biyu aka kiyaye na farko maslahar gawa saliha in saliha ce maza maza ku kai ta alheri za ku kai ta na biyu maslahar ku da kuka dauko din idan ba saliha bace to maza maza ku aje saboda kuma ku huta kar matsalar sa wato kenan ta zama ta shafe ku babu fale itiba janazati nam ya Allah saka
musamman
ranar
juma'a tun da su ta kai ta fasu amma sai ce
sai bayan sallar juma'a kuma an yi confirm ya rasu
an yi confirm har ma son kuma ta musu wata sai ne sai ya yi sallar juma'a
saboda tsammanin jama'a da yawa ko su roka masa Allah madaukakin sarki eh ka kuma hadisi ya ce a gaggawa kotu kenan akai kota to Allahu alamu sabon da malamin sa su fada kan wannan kowanne zamanin alheri ne a gaggawa a kai shi maslaharsa ce ko sana'a sama masa jama'a da yawa su ma su yi masa addu'a har yanzu maslaharsa ce saboda yanzu maslaha guda biyu ne ake tawazuni a kansu sai a yi tarjihi idan an gaggawa an kai shi ma maslaharsa ce Allah barkwaki sarki ya jika masu da imani da nasara in an jinkirtan ma maslaharsa ce la'alla jama'an da za su taru din addu'an sai ka samu Allah ya ansa ta wani bakin wani mutum daya Allahu a'lam su ma kuma sun samu ladan sallah yanzu babu darar wa'ai sai dai taqdimul ahammu alal muhimmi to wannan ne ahammu na farko shi ne tara jama'a da yawa fa ba shi ba na manuwan nan Allah ba ne to ina jin kamala ban taba jin a magabatan hakan ba cewa in mutum ya zana sai an jira sai lokacin jima'a ya go ban fahimci hakan ɗin a gurinsu ba a gurinmu ne dai da yake mana da rauni mu a gaggawa a kai shi ya fi abuwa to yanzu shine abin da ake kwadaitawa din shine abin da ake kwadaitawa gawar a samu akalla mutum 40 wanda ba su yi shirka da Allah ba ko to yanzu mu dauki wannan a matsayin assignment amma da bincike sati mai zuwa sai a zo a kara mana bayani yawa it's subject to research banji ba nace wannan maganar muna so mu yi tarjihi yanzu mun gamsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum ya cika a gaggawa a kai shi mun gamsu in alheri ne in mumini ne alheri za a kai shi in ba mumini ba kuma shari'a za ku aje a kan sannan kuma mun gamsu cewa idan mutum ya cika aka samu mutum 40 wanda ba su yi shirka da Allah ba suka masa sallah kowa ya roki gafara to Allah zai gafarta masa saboda shi yasa wasu suke rinjayar da cewa a jira din jama'ar juma'a su zo gaba daya akalla dai za a samu guda 40 din wanda suke salihai kuma su masa addu'a kaga wani ma alheri ne a gare shi to amma wanne ne yafi rinjaye shi ne muka ce to yanzu za mu je mu kara bincike sati mai zuwa za mu ji ansoci daga bakin mutane mu ji wanne ne yafi rinjaye ko yanzu za mu yi menene daukan wani menene taqdimul ahammu ko alal muhim wani ne muhimmanci a cikin su sai mu dauki guda daya wallahi sai mu ittifaki a kansa sai kuma ina muke amlu rijala da janazati duna nisa'i ko sura'atu bil janazati babun falal ittiba'il janaizi falalan wato kenan bin janaiza idan mutum ya mutu a bishi ka raka shi har cikin makabartarsa har makabarta kabarinsa Abdullahi dan Umar Allah da shi yake cewa kila lahu aka ce ma Abdullahi Abdullahi dan Umar inna Aba Hurairata yaqulu man tabi'a janazatan falahu qiratun lalle Abu Hurairah ya ce duk wanda ya bi janaiza aka raka ta har kabari Allah zai bashi kirati guda faƙala sai yake cewa akfar abu huraira ta alaina kai abu huraira yana mana yawan hadisai yana yawan amana yana yawan wato kenan yi mana hadisai wannan wato kenan ya musanta ne ko kuma bai musanta ba an za kula masa da waje kai abu hurairu na ba mu hadisai ko kai muna shan hadisai a gurin ba musu bane ba musu bane yawa ba musu bane ci kai muna shan hadisai a gurin abu hurairu wato kamar yana jinjinawa ne ma inna abu hurairu ta ko aksara alaina yana yawaita wato kenan ruwaito mana hadisi wato kenan kamar yana nuna falalan abu hurairu din kenan ko ya kamar ya sallama cewa Abu Hurairah saboda shi kansa Abdullahi dan Umar ai yana daga cikin wanda suke mutum shida wanda suka buƙa rawaito hadisai ko amma duk da haka ya jinjina ma Abu Hurairah kina akan wannan cewa abin to yanzu amma mahallin shahid namu anan shi ne cewa yana da kyau mu bi janaiza saboda idan mutum ya je bi janaiza zai samu lada kiradi guda kinga ne kiradi kuma aka ce ya kai girman dutsen Uhud to gidan girman dutsen Uhud na lada aka mulmula aka dan dora maka akan mizanin ka ai kaga zai dan abin nan zai yi sama kadan ko GPA din zai yi sama aha ruwa hadisi na gaba yake cewa fa saddaqa da Aisha tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa qalat samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaquluhu nana Aisha sai tace abinda Abu Hurairah ya faɗa gaskiya ne tace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu yana fadan wannan magana din haka ne amma duk da haka baqala ibn umara abdullahi dan umar Allah madaukakin sarki ya dade so sai yake cewa laqad farratna fi qarari da kaseeran idan ku haka ne hakika mun yi sakaci akan kiradodi masu yawa a ce in mutum ya raka jana'iza zai samu kiradi guda mu kuma muna nan muna zane ba ma binta yanzu wannan magana ta Abdullahi dan Umar na farko tare da karfafa mana ra'ayin da muka dauka ba cewa wancan ba musu yayi da Abu Hurairah ba ko yanzu kuma ya da tabbata mana cewa shi kansa yayi na damar wa'ansu kiradodin da bai samu ba kalla fatukun jana'izan da za ta wuce inda Abdullahi dan Umar yana baje da shi ba kalla yayi karanci kwarar da kake amma duk da haka yana da dama ɗan wannan kadan da suka wuce ba irin mu ne yanzu da kawai in aji kawai sai ka dan goce ba assalamu alaikum ana gayyatar jana'iza sai kin sai ce kai to shikin sai haka yayi da ita babun sa kallar ma ba da je ba ballan ta na rakiya ko sai in wanda take mai muhimmanci a gare shi to amma su suna zuwa kowace sai dai wanda wani laruri na tilas ya hana su basu je ba to kuma shi ne yake na daman cewa hakika kenan in haka ne faratna fi qarari da kasiratin mun yi sakaci akan wato kenan kiradidi masu yawa mun rasa kiradi da yawa kada ba karamin lada ba ne babu ma ya karhu min ittikazi al masajid ala al quburi babin da yake magana akan wato kenan an karhanta mutane su riƙe masallacinsu a kan kabari a ga kabari a yi masallaci a kai haka ne ko a sa masu kabari a gaba a yi masallaci a bayansa ittikadul kubur al masaji na insha Allah da ita take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fi maradihi allazi mata fihi a rashin lafiyar da ya mutu a cikin sa karshen rayuwarsa yake cewa la'anallahu al-yahuda wan nasara da Yahuda da Nasara Allah madaukakin sarki ya tsine musu to wala Allah mutum zai tambaya a to ya haka kawai zai tsine musu tsina akan ni to sai ya kawo illar sai yake cewa ittakazu qubura anbiya'ihim masajida sai riki makabartar annabawansu ta zama wato kenan guraren sujada shine ma'anar masallacin su kenan duk inda annabi ya mutu sai su mai da gurin ya zama gurin bauta ya zama ma'abar kenan to in tafiya ta tafiya sai a zo ana bautawa kabarin to shine matsalar sai annabi sallallahu alaihi wasallam a rashin lafiyarsa da ya mutu shi sai qala sai take cewa laula zalika inda ba dan wannan ba la abrazu qabrahu wallahi da sun fito da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama gaira anni aksha sai dai duk da haka ni ina jin tsoran an yuttakaza masjidan tafiya in tai tafiya za a rike kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama masallaci zai rike shi zama masallaci ina jin tsoran hakan nan kenan kaga a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu ina aka binne shi a gidansa a dakin nana Aisha haka ne tace to ba dan wancan hanin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada sahabba da su fito da kabarin gaban masallaci anan za a yi tace amma ga sha daki na kai ma duk da haka na jin tsoron wata rana nan din zai koma masallaci za su mai da shi masallaci shi yasa a zamanin sayyidina Usman da aka samu jama'a dandazo yayi yawa aka yi expanding masallacin daga baya aka zo zamanin ina jin khalifa wannan Abdul Malik bin Marwan aka dada expanding dinsa so daga expansion sai ya cinye gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ta haka kaga automatically kabarinsa ya shiga cikin masallaci wasu suna cewa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu da premises dinsa ya kusan cinye Madina ta dama saboda an buɗa shi saboda laruri ya sa a buɗa shi to amma annabi sallallahu alaihi wasallama addu'a yake cewa Allahumma la taj'al qabri watna yu'bad Allah ina roƙonka ko bayan na mutu kar ka bar kabari na ya zama gunkin da za a duka zuwa ana bauta masa to haka sai Allah madaukakin sarki sai sanya bayan ya asa addu'a sai sanya mutanen gurin suka zama mutane wanda suka kiyamaci botan kabari fiye da yadda kake tsammani ba sa wasa da mutane su bar mutane suna daukan kabari ya zama abin bauta to haka sai aka killace iyaka gurin in ka je kai sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam za a buɗa maka kofa inda za ka je ka shiga rauda in kai rauda za ka iya kabarin za ka fice in sai ka je kabarin kana gama kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam in kai addu'a sayyidina abubakar kai addu'a sayyidina usman ai umar in kai addu'a next step za ka yi gangan ka a wajen masallaci ka fice a cikin masallacin sun yi gyara shi a tsari wanda yake hakan nan ne ke abin sai ka bar su bar mutane su taro da ka fito ko sai ce to yalla baza a barka ka tsaya ba cikin gabarin baki a za ga mutane suna nan bara su bar ku zo ku yi abin da bai dace ba saboda Allah madaukakin sarki ya ansa wannan saboda waɗansu malamai suna ba da fitowar halacci saboda ayan alkur'ani da take cewa qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakidanna alaihim masjidan wannan mutanen ashabul kafin nan ko ai an zo an yi ta rikici a kansu amma qur'ani sai ya ce waɗanda suka yi galaba a kan al'amarinsu suka ce wallahi za mu rike su su zama gurin ya zama gurin sujada sai suka mai da shi masallaci don haka sai ya zama in annabi ya mutu sai a mai da gurin masallaci in an samu waliyi salihin mutum ya mutu sai a mai da gurin masallaci sai ka ga ana tabbauta yanzu ka je ka sokoto ga abubuwan da ake yi a kabarin Shehu Usman ka ɗauki littafinsa Ihya Usunnati wa Ikmalul Bid'a sai ka ga aka san abin da shi ya karanta yake faruwa a makabartarsa a makabarinsa saboda bai samu wancan isma din ba ko nan kurkusan mun nan ka je ka samu kabarin wali sai a yi maka tsarin da zaka shigo ta nan zaka fito ta nan kamar zaka yi dawafi a kabarin za a yi masa kubba saboda wato kenan girmama wannan mutumin da yake cikin kabarin amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah kar ya bar kabarinsa a masa haka Allah ya amsa masa saboda yin hakan ba daidai bane kira musulunci ba ta yadda ta ce don haka Malam Nasiruddin Albani Allah masa rahama ya yi littafi guda sunansa tahzir sajidi min ittikadil qubur masajida ana jan hankalin wato kenan duk mai sujada kar ya da ya dauki makabarta wato kenan ta zama masallaci don haka ba a bari a ko ina duk inda mutanen kirki suke ba za su bar kabarin wali ko kabarin annabi ko wani salihin bawa ya zama gurin sujada ba ba a son haka makabarta daban masallaci wato kenan daban mun fahimci wannan yawa saboda haka haka ya kamata mu karantar da mutanenmu ba za a ɗauki kabarin salihin bawa ya zama ana abin nan don idan ku kuna ganin addu'a za ku na yi to in kun tafi jama'an da za su zo a bayan ku su kuma za su kalle ku a matsayin masu neman tabarruki a wannan gurin. Idan su suna neman tabarruki ne, su kuma in sun tafi, jama'an da suka zo bayan su za su nemi gurin a nan din nan gurin bauta ne. Saboda haka sai kaga ana yin abin da yayi kamar wato kenan da bauta, Allah ya kiyaye shi. To kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ko, don gashi yayi mummunan addu'a yace Allah ya tsine mai Yahudawa, bai ce musulmi ba, Allah ya tsine mai Yahudawa, Allah ya tsine Nasara. Ya Rasulullah, me dalili sai ittaka zo kubur anbiya'ihim masajida, saboda sun riki makabartar annabawansu su zama masallatai. A wata riwaya sai yace la tattaki zo kabari masjidan, ni kabari na karku dauke shi ya zama masallaci, ce wa inni anhaukum an zalik, ni ku musulmi na hana ku karku ya haka. Dan haka bolo ya fito da wannan magana, wa inni anhaukum an zalika, ni Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na hana ku karku ya hakan nan. Dan haka shi yasa kabarin sa ba za a barka ka zo ka abin nan ba, Allah ya kaza ka zaka ta kai masa gaisuwa idan yanda ake yi ka addu'an ka ka je na gaba ka je na gaba sai ka fice wato kina a cikin masallaci. To alhamdulillah, idan amma dakata nan abin da muka faɗa daidai, Allah ba da kuɗi tarki amsa mana, Allah ba mu iko aiko da shi, Allah ba mu rajin sa abin da muka kuskure, Allah ba da kuɗi tarki ga gana da mu kuskure, ba mu iko gyara da shi mana. Salatu ala nufasa, akwai filin tambaya ko mun gama gaba daya? To tambaya daya ba mu hannu. Masu me? Eh, masu kuka an yi mutuwa. Bori? Suna bori. Dahiliya ta fara dawa kenan. Ka kana son ka ce mu ya fara dawa kenan. To Allah sauka. Akwai aiki kenan akan mu. Akwai aiki akan abubuwa da yawa da na tarbiya yana lalacewa. Gidaje na addini da yawa za ka ga abin ya yi baya, wurare da yawa inda dama ba addinin ba ma ya dame su, ba za ga abin yana daɗa. Ɗan gyaran da aka samu din yana ƙoƙarin su ɓurɓucewa. Saboda haka akwai buƙatar mu tukuna mu tsaya mu jajirce wajen yin bayani a mutane da kuma